yayin ziyarar bazata da jami'an hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR suka kai, an koma banka da wasu gidajen mai da ke fasakwarin man fetur zuwa Getare, baya kuma ga gidajen man da ke matso ke bututun sayar da man su. Gidajen mai shida ne ma dai suka fara tarkan hukumar ta DPR a kanan hukumomin Gombe, Mobi ta Arewa da kuma karamar hukumar Mobi ta Kudu, ga ma da ta bakin wani mai sayar da mai da aka samu suna tsoke bututu.
Ke tun da yace haka din zai yi wa mani ba da sani na. Ke me yake faruwa yace a dai ka kai yanzari ka zo nace ba da maganan zuwa.
Babban jami'in hukumar ta DPR wato Operation Controller mai kula da jihar Adama Alhaji Ibrahim Ciroma shine kuwa jagoranci wannan samamai da aka kai kamar haka.
The rate at which fuel is finding its way across our border is unacceptable. And I will also use this opportunity to call on the security agencies manning our border to please step up their operations to make sure that no product crosses the border to other countries.
Gaskiya wannan abun takeici ne, kuma mun sha gargaɗi masu gidajen mai. Yanzu haka mun gano akwai kusan gidajen mai 45 da ba su da rajista a jihar Adamawa, kuma tuni ma har mun mika sunayen shugabannin 'yan sandan jihar domin ɗaukar mataki. Kuma za mu ci gaba da wannan aiki da muke ba sani ba sabo, a cewar jami'in hukumar ta DPR Ibrahim Ciroma.
These people engaging in smuggling this product are highly unpatriotic.
To sai dai kuma tuni ma kungiyar dilalan man fetur a Najeriya IFMAN ta konesanta kanta daga waɗannan gidajen man da ake zargi cewa ba su da rajista. Alhaji Abubakar A. Butu da ke zama shugaban kungiyar dilalan man fetur mai kula da jihar Adamawa da Taraba ya ce waɗannan gidajen man da aka samu ba na 'ya'yansu ba ne.
Mu muna dealing da license stations ne. Wanda suke da lasis suke da takardu na ƙa'idojin aikin mai wanda gwamnati ta yarda da su. Sa'annan gidajen man da aka samu din nan su ma abinda suka ce on lasis stations, wato waɗanda ba su da takardar saukewa da sayar da mai. Kaga ana idan ka duba ba membobin mu bane, saboda haka bamu da magana akan su kuma ba za ta tabe mu akan su ba. Amma in mutum bai sani ba in ya danci gidan mai sai ya dauka cewa membobin mu ne. Abinda na sani ga membobin mu shine controller yayi yawo a nan garin gaba daya, ya duba ba wani gidan mai daya da ya rufe, sabili da kayan da ya kamata ana sayarwa ya samu ana sayarwa, kayan da ya kamata an ba mutum a gidan mansa wanda yana da mai a kasa bai soke ba sa motar din a tsaye, duka dai haka aka zaga. Kuma ya dubi famfuna ya tabbatar famfunan din suna nan lafiya. To har da haka dai yayi jan kunne akan wasu abubuwa wanda bai kamata a ce ma kita ya dinga yi ba, ba kuma yayi shi don ya same su ya samu mutane mu da laifi ba. Saboda haka anan daga nan Adamawa har Taraba ba wani gidan mai da aka kulle a wannan matsayin a wannan dalili din babu ko daya. Gidajen man da aka shiga ma kamar NNPC can an same su da motocinsu guda uku bayan man da suke sauraka motoci a ƙasa.
Koma da menene dai, yanzu ko an zura ido a ga irin matakan da hukumomi za su ke ɗauka akan irin waɗannan gidajen man. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.